kazani. shi take abin dinka na bada shi yake bada ni eh ga kaka galau ban fadi mata ga fadiwa ashe san a samu zaki ke sabi dar zuma mutuwa ta shewu ne daga an so shi an gama makare su fadi sunayen shehu barama ka kai ne sabi a shaida san ka ne ni Shakira, ina so ka bani kambi